is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da Niyya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin wannan hantsi. Bayan labaran duniya, zanu mun fi jihar Adamawa, Najeriya, inda aka sace wani dan takara, wato one dan takarar gwamnan jihar karkashin jam'iyyar SDP da ya sha kaye. Juma'a Ali za ta shigo da shirin rigakafi. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Ga labaran duniya. Sojojin kawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a Yemen jiya Laraba, yan sa'o'i bayan sanarwar tsagaita ruwan bama-baman da aka kwashe wata guda ana yi. Hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin 'yan tawayen Houthi a birnin Taiz da kuma gabar birnin Aden da ke kudancin kasar, a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa ta ƙasa tsakanin 'yan tawayen magoya bayan shugaba Abdulrabu Mansur Hadi. Bayan 'yan tawayen suka kwashe sansani daga hannun dakarun da ke marawa shugaba Abdulrahu Hadi baya, akai hari sama da a wani wurin. Ranar Talata, Saudi Arabia ta faɗi cewa ta kawo ƙarshen hare-haren da take kwashe wata ɗaya tana kaiwa da niyyar daƙile da 'yan Houthi ke yi, amma za ta mai da hankali akan neman maslaha a siyasance da ka iya haɗawa da ɗaukar matakan da za su hana 'yan tawayen na Houthi mallaka ko yin amfani da makaman sojoji na Yemen.
Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin Turai jiya Laraba da su ƙaddamar da wani shiri na jin ƙai don kawo ƙarshen haɗarurruka da ke ƙara ta'azzara na tuntsurewar jiragen ruwa masu ɗauke da baƙin haure a tekun Baharin. A wani rahoto da ta fita a ƙasar Paris, ƙungiyar ta bayyana haɗarurrukan da ke faruwa a tekun da cewa abin kunya ne sosai ga Turai. Ƙungiyar ta Amnesty ta buƙaci shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai da ke taro yau Alhamis a birnin Brussels domin bayar da izinin taimakon gaggawa da suka haɗa da jiragen ruwa, jiragen sama da sauran kayayyakin aiki don kula da tekun da kuma ceto mutanen da ke cikin hatsari. Wannan kira da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi ya zo ne a daidai lokacin da Turai ta bayar da izinin ci gaba da bincike ta yadda jiragen 'yan cirani ya tuntsire a gabar tekun kogin Libya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 900, mutane 28 ne kawai kuma aka ci ta da jirgin.
Hukumar zaɓe ta ƙasar Uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a, wato na'urar da ke amfani da halittar mutum ta tantance shi, wadda za a yi amfani da ita wajen sabunta rajistar masu kada ƙuri'a gabanin babban zaben da za a gudanar a wannan shekarar, in ji mai magana da yawun hukumar zaben Jonan Taremwa. Ya musanta rahotannin da ke cewa hukumar zaben ba ta da kuɗin da take buƙata wajen shirya zaben cikin watanni 10. Taremwa ya ce hukumar zaben tana buƙatar dala miliyan 90 don gudanar da zaben. Gwamnati ta bayar da dala miliyan 67, amma ba ta bayar da ragowar ba. Wasu 'yan adawa sun nuna damuwarsu kan cewa jam'iyya mai ci a yanzu NRM kan iya amfani damar da rashin kuɗin zaben wajen aiwatar da magudin zaɓe domin tabbatar da shugaban ƙasa Yoweri Museveni ya ci zaben mai zuwa. 'Yan jam'iyyun adawa na buƙatar sake fasalin zaben ƙasar bayan da aka zargi hukumar zaben da nuna bambanci kan ɗan takarar NRM mai ci a yanzu, suna kuma buƙatar sake rijistar zaben da ake amfani da ita a yanzu haka.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci wajen shakatawa na Everglades da ke jihar Florida a jiya Laraba domin aikawa da Amurkawa saƙo kan canjin yanayi. Obama ya ce shekara ta 2014 ta zamanto shekarar da tafi kowace shekara ɗumi a tarihi, ta kuma zo ta 14 daga 15 da ke littafin tarihi. Ya faɗi haka ne lokacin da yake ziyartar gurin na shakatawa da ke kudancin Amurka. Ya ci gaba da cewa A faɗin duniya nan wannan shekara ita ce shekarar da lokacin hunturu ya fi ɗumi. Wannan matsala ba ta ƙarni mai zuwa ba ce, wannan matsalar yanzu ce. Shugaba Obama ya yi kira matsalar canjin yanayi da cewa matsala ce da take barazana ga duniyar nan baki ɗaya. Shugaba Obama ya yi amfani da ranar ta mai da hankali kan makomar duniya domin ziyartar wannan wurin shakatawa mai muhimmanci na Everglades don jan hankalin duniya kan yadda canjin yanayi ke shafar muhalli da lafiyar mutane, abin zaman garinsu da kuma tattalin arzikinsu.
An dawo da tattaunawar da ake kan batun nukiliya tsakanin ƙasar Iran da manyan ƙasashe shida na duniya jiya Laraba a birnin Vienna. Ana tattaunawar ne kan wasu batu masu rikakkiya kan sasantawar da ake ƙoƙarin yi. An dai tsaye da 30 ga watan Yuni a matsayin wa'adin wannan tattaunawa da ake don haka ƙasar Iran don hana ƙasar Iran ƙera makaman nukiliya yayin da ake ƙara rage ƙarfin takunkumin da ke kan waɗannan ƙasa ta musulunci. Kasar Amurka dai ta ce tana da shaidar cewa kasar Iran ta baiwa 'yan tawayen Houthi na Yemen makamai kuma ta aika da jirgin ruwan yaƙi zuwa can kusa da kasar Yemen ɗin. Jami'an Amurka sun ce za su ci gaba da matsawa kasar Iran ɗin lamba kan batun Amurkawan da ke tsare da kuma Amurkawan da suka ɓace a Iran ɗin, amma sun ce wannan magana daban take da magana tattaunawar da ake yi ta nukiliya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa, Najeriya, inda waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka sace wan ɗan takarar gwamnan ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP Injiniya Wilson Gundiri a gonar sajiya da yamma. Wakilin Sanusi Adamu na da ci gaban rahoton.
Bayan shekara 65 da haihuwa, Injiniya Wilson Gundiri tsohon ma'aikaci ne na jami'ar kimiyya ta fasaha ta tarayya da ke Yola, kuma wane ga ɗan takarar gwamna ƙarƙashin inuwar tutar jam'iyyar SDP Injiniya Marcus Gundiri a zaben 14 ga watan Afrilun nan. Na yi hira da ɗan farinsa Alvari Wilson Gundiri kan yadda aka sace mahaifinsa, kuma ko yana da wata alaka da siyasa, ganin cewa ƙaninsa ya yi takarar gwamna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP a jihar Adamawa.
Information da aka bani, an buga mun ne a ran 430 akan cewa akwai mutanen da suka shiga gonan shi, yana da gona a Bole a Yola Town a Adamawa. So mutane hudu sun zo suka zo suka yi abducting nashi, suka yi forcing nashi zuwa cikin motan shi suka tafi da shi ban da wani tunanin dalili.
Na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda na jihar Adamawa DSP Othman Abubakar ya ce da ni kawo lokacin da nake hada wannan rahoton ba a sanar da ofishinsa ba alfuwar wannan al'amarin, amma sai dai dan fara ya shaida min cewa sun kai rahoto caji office, kuma jami'an 'yan sanda sun gano motar sakirar a kori kura nisan frontier a dajin Bole lokacin da suka bi sawunsu waɗanda suka sace Injiniya Wilson Gundiri ɗin.
Mun je mun same su sojin jiya ɗin ma har sun bi sawu, har sun je sun same su ma a cikin jeji ɗin, amma da ɗan nisa. To su da sun ga 'yan sanda suna sai suka bar motar suka fita suka gudu da shi. To ba mu tabbatar ko suna da mashin a jejin suka hau suka gudu ba, ko da kafa suka daga shi suka tafi ba, don police sun samu har sun yi recovering motar ma cikin jeji din.
Kokari da nayi domin jin ta bakin kaninsa kuma dan takarar kujerar gwamna a jihar Adamawa Injiniya Marcus Gundiri a zabe da ya gabata, amma ya cutura. Ko da yake batun sace-sacen mutane domin karban kudin fansa sabon abu ne a jihar Adamawa, sai dai sace Injiniya Wilson Gundiri shine na biyu. Idan za a iya tunawa, kwanan baya an sace kanin dan takarar gwamna ƙarƙashin inuwar tutar jam'iyyar PDP Malam Nuhu Ribadu ƙasa da watanni hudu da suka gabata. Sanusi Adamu, sashin Hausa, muryar Amurka daga Yola, Najeriya.
Komi ka gani in ya ba ka tsoro, wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ne ya ba ka tausayi, wata rana shi za ya ba ka tsoro, abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. G gishiri ne maman kadi dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za kai rinka yin tunani ko me za kai rinka yin tunani
To madalla kafin mu ci gaba bari mu gayyaci Nuhu Nazari da wannan waka tashi ta lafiya.
Ga kalmomi zan bayyana ne kira kan kiwon lafiya. Waka ce wadda na shirya magana kan kiwon lafiya. Sarki Allah na gode domin hikima da ka bayyana. Ga kalmomi da na shirya waka kan kiwon lafiya. Ya Allah na roke ka hikima kan kiwon lafiya. Allah mahaliccin kowa sarki babban mai magani. Mai sarki Allah ba ya kaunar zunubi ko sau daya. Allah mai yin alheri ba ya kasawa ko daya. Allah mahaliccin ɗan Adam ya tattara mu a duniya. Shi yayi tsauni yayi tekuna ya shishirya su a duniya. Ga dabbobi ya tara a cikin daji sarkakiya. Ga tsuntsaye ya shirya suna tashi can a samaniya. Sashi sashi da yayi su ya bayyana kiwon lafiya. Ga ɗan Adam a gidaje, ga dabbobi can daji, ga kifaye a cikin ruwa. Ga ɗan Adam a gidaje, ga dabbobi can daji, ga kifaye a cikin ruwa. A cikin littafi an faɗa kowaye kiwon lafiya. Annabawa ma sun bayyana kowaye kiwon lafiya. Manzanni ma sun bayyana yake kyau a kiwon lafiya. Tsafta yau ta zama wajibi in za mu kiwon lafiya. Muhalli namu mu tsaftace ɗaki da kicin baki ɗaya. Rigar sauro na maganin sauro mai sanya malaria. Mu tace ruwa kafin mu sha a tukunyar sha baki ɗaya. Ruwan sha namu na rijiya tafasa shi ya zama wajibi a tace tun kafin a sha don kyautata ta kiwon lafiya. Wanke hannu ya zama wajibi din abinci ka samu za ka ci don kyautata ta kiwon lafiya. Wanka wanki na maganin dauda a jiki baki daya. Gyaran su ma zan jaddada mata da maza baki daya. Yankan farce na maganin dauda a jiki baki daya. In kaga gida yaya mutse ga taki ga kashin kare nan gun ga bawon mangwaro to ba ku da kiwon lafiya. In kaga gari ya hargitse nan taki nan kashin kare ga kashin yara ko ina to ba ku da kiwon lafiya. Katarar a cikin fili guda ga shadda nan gari jiya to ba ku da kiwon lafiya. Katarar a cikin fili guda ga shadda nan gari jiya kai ba ku da kiwon lafiya.
To a gaida Nuhu Nazari da wakar kiwon lafiya. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin yawa yara allurar rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Ganin cewa an sami tsawon watanni da dama ba a sami bullar cutar polio ba a arewacin Najeriya, al'amarin da aka dangana shi da tsayuwar daka da hukumomi suka yi a jihohin arewacin Najeriya, musamman a jihohin da aka tabbatar da su ne mafi hatsarin bullar cutar kamar jihar Kano, Katsina, Kaduna, Niger, Yobe, Bauchi da jihar Nasarawa. Bincike ya nuna cewa waɗannan jihohin sun yi kokari matuƙa wajen yakar cutar shin inna a Najeriya. Halima Abdullahi na da ƙarin bayani na irin kokarin da hukumomi ke yi a jihar Jigawa game da yaki da cutar shin inna wato polio.
A yanzu dai a Najeriya masana masu bincike game da cutar shin inna ko kuma polio a turanci sun bayyana cewar ba karamin ci gaba aka samu a ƙasar wajen kawar da cutar shin innan ba, domin dai rahoton da cibiyar ci gaban kiwon lafiyar jama'a ta ƙasar ta fitar na baya-bayan nan na nuni da cewar kimanin watanni 6 kenan da suka gabata ba a ƙara samun rahoton yaro ko da guda ɗaya da ƙwayar cutar ta kasa ba. Kana kuma a cewar rahoton cibiyar na sa ran nan da ranar 24 ga watan Yulin shekarar nan da ake ciki ake sa ran kawar da ƙwayar cutar shan innan a Najeriya baki ɗaya. To ko yaya abin yake a jihar Jigawa? Dr. Kabir Ibrahim shine director na gunduma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawan yayi ƙarin haske.
Ya shigar wata irin cin to yayin sa kan yaki da cutar shan innan kamar yadda masu bibiyar al'amura suke bi. Mutane sun san cewa yau watan 30 kenan ko 29 ba tare da an samu mutum ɗaya wanda yake da cutar shan innan a jihar Jigawa. Kuma cikakken taimako da wannan shirye ke bukata jihar Jigawa tana kan gaba aka tabbatar da cewa mutane sun dore da wannan an kuma samu lafiya gabaki ɗaya kamar yadda jama'a suke bi ko masu bibiya suke yi.
To ko har kawo yanzu ana ci gaba da gudanar da rigakafin wannan ƙwayar cuta a jihar Jigawan?
Rigakafin shan innan har yanzu yana tafiya na yau da kullum wanda ake kira rutin muna yin kuma gangami wanda ake kusa a ce wata-wata. Yanzu mutum ne ke nufi ma nan da sashi za mu fanci fita insha Allah mu ci gaba da wayara wanda da kafi har sai wannan yaƙi ya zo ƙarshe. Ya zan cewa jihohin karewa da jihohin Najeriya an nemi wannan jinya an rufa ta baki ɗaya. Bayan wannan kuma jihar Jigawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fara billo da allurar rigakafi ta yin allura ba ta dago ba. Wanda shi kuma wani hakanka ce idan aikin ya zo ƙarshe akan karanta da yin allura ta wurin makoma ta allura domin a dinga yin ta kullum kullum kai da yin ɗan yaro sau ɗaya sau biyu sau uku ya gama samun kayan da yake bukata domin an tabbatar da cewa babu wani yaro da yake dauke da wannan ciwo ko mace ko namiji a duka ilahirin mutanen da suke fadin jihar Jigawa.
Ko zuwa wani lokaci gwamnatin jihar ke sa ran ban kwana da ƙwayar cutar baki ɗaya?
To wannan abin ya danganta da abubuwa da yawa. Ɗaya daga cikin abin da ya danganta da shi shine rashin bullar wannan ciwo a kowace jiha a fadin Najeriya. Domin yanzu duk wannan nasarar da aka samu idan Najeriya ta sake samun bullar ciwon shan inna a wata jiha ko da ba a jihar Jigawa bane to ya ƙara ɗora mu akan wato scale da muka yi na misali a ce an gama samun galabar wannan ciwo a fadin duniya ko kuma a fadin Najeriya.
Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi. A jihar Bauchi ma hukumar inganta lafiya matakin farko na ci gaba da tuntuɓar sarakuna iyayen al'umma domin ɗorewar nasarar da ake samu wajen yaƙi da cutar polio a jihar, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Jami'ar wayar da kai kan cututtukan da suka shafi yara da mata, hukumar inganta lafiya a matakin farko ta jiha Hajiya Rahina Aliyu Tilde ta bayyana mana maƙasudin zuwansu wajen mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman kan yaƙi da cutar shan inna a jihar Bauchi.
Ina san na sanar da ke cewa shi mai martaba Sarkin Das shi ne shugabanmu na wayar da kan mutane na gaba ɗaya ƙasar Bauchi, sannan mun ga ya cancanta mu je mu kai mai gaisuwan ban girma akan yawancin abin da muke tare da shi mun samu ci gaba a kansa tun batun wannan rigakafin shan inna da ake yi gida-gida, sannan kuma akwai wanda ake kawa yara asibitoci. To shi wanda ake gida-gida mun ci ma nasara, ba mu samu wani ballar polio ko ɗaya a jihar Bauchi ba. Kusan yanzu yana neman kaman mu samu ma kusan shekara ba mu samu bullar ciwon nan ba. To amma tunda mun samu ci gaba ne shine muka ce bari mu je membobinmu mu masa godiya mu ƙara jinjina masa cewa ya tashi tsaye tunda aski ya zo gaban goshi ya ci gaba da abin da yake kar ya ji don babu cutar yace to shikenan bari ya huta kuma wani abu ya bulluta wani guri to don haka shine muka tafi dukan mu membobin social mobilization na Bauchi State muka tafi muka musu wannan gais masu wayar da kai ne kuma a cikin mu akwai wanda aka musu kaman mutanen mu wanda muke aiki tare mutanen WHO mutanen UNICEF mutanen CDC wansu an canja su wansu suna nan tare to sabin da shi bai san su ba shine muka je muka kai wannan gaisuwa muka je muka masa gaisuwan kuma ya san su su masu san shi
kusan an dauki watanni har zuwa shigowar shekarar nan akwai inda kuka samu ko da a ce bullan cutar shan inna
ba mu samu ko bullan cutar shan inna ba sosai saboda yanda babu nan har ya sa da kokarin mu na Bauchi da muke yi na yin aiki a tare a tsira tare har mun samu takardar recommendation daga National Primary Healthcare saboda kokarin da muke a Bauchi
to a kwanakin baya sun fitar da jadawalin cewa za su daina zagawa gida-gida za a maida shi asibiti ya zama rigakafi to me yasa aka dauki wannan shawara
an samu ci gaba ne polio ta kusan Najeriya gaba ɗaya polio ta zo ma ƙarshe shi yasa dama akwai wani abu ake ce masa end game wato kaman ka zo matakin ƙarshe to dama idan ka zo matakin ƙarshe to shine za ku koma yin asibiti kaman RI kenan kun koma yin kaiwa yara asibiti shi yasa muke tashi yanzu a tsaye muke wayar da mutane saboda zuwa asibiti na mafi inganci dan polio yanzu in Allah ya so ya yarda mun zo ga dabda zamu kare shi a Najeriya
to wani kira kike wa alo
to kin san abun yana da wahala Amina in an zo karshen abu haske inji Hausa suka ce in yazo goshi ya fi zafi ina son na kira al'umman mu na Bauchi da kuma Najeriya gaba daya a taimaka mu ci wannan yakin mu daure zuciyarmu idan mutane suna cewa sun gaji to shi sai a samu matsala amma idan muka daure zuciyarmu muka ci gaba da kokarin yi har muka kai karshen sa to zamu ci nasarar mu
Hajiya Rahina Aliyu Tulde jami'an wayar da kai kan cututtuka a hukumar inganta lafiya a matakin farko ta jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Maula ta sid maula ta balarabe biya bara da dadi jama'a take wannan ya baka wancan ya dawo maka
wannan kadan kenan daga cikin mutanen da cutar shan inna ta nakasta suka koma sana'a bara
to yanzu ina mafita kenan
allura polio ita ce mafita domin tana taimakawa kananan yara wajen kare su daga kamuwa da cutar shan inna cutar da kowa sheda ne ta fi kurarowa hamada mummunan hadari domin mutane da yawa sun koma jani talau ciki tirtsitsi kafa lange-lange rafke kyan kai wasu ko annade kafa su kama alkaki babu inda suke iya motsawa walwalin waliyan walawa a rayuwa ya gagare su babu aikin yi babu sana'a buga kallon kafa ya gagara cin abinci ma sai da dabara kowace rana ta bizaro yawo kan keken guragu allazi wahidin alaba ku musamu sana'a kenan yawon bara wanda hakan ta faru ne sanadiyar cutar shan inna kyamatar maganinta to amma da yake hali yayi an gano matsalolin da cutar shan inna ke haifarwa ya kamata iyaye ku farka ta hanyar karba yaran ku rigakafin cutar shan inna wato polio kenan domin ita ce hanya na kauce fada cikin waɗannan matsaloli
to abinda ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
daga kafin yara nan asibitoci mafi kusa na da
Wa gaida Jummai Ali da tawagar ta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfi 3:24 na asuba yanzu kuma sai ra'ayo da kuka aika mana ta wayar tarho
As
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America mai magana shi Turbaban Radio Matankari a yankin Nigeria. Muryar America ina son bayyana ra'ayina dangane da ajin ƴan uwa na ƴan Najeriya suka yi ma'ana zanga-zanga a kan ƙasar Afirka ta Kudu. Wannan abin ya yi daidai saboda Hausa ke cewa idan mutum ya yi walle idan ba a zage shi ba sai sanin ya yi walle. Saboda abin nan sun ka yi ga ƴan uwa na ƴan Afirka dole ne a yi musu zanga-zanga bisa ga abin da an kai su kai.
Assalamu alaikum. Ni ne kuma mai caji Hansi Kara Shanu Olodogun State Nigeria. Ina kira ga ƴan Afirka ta Kudu su dubi gwagwarmayar da shugaba Mandela ya yi har ta kai shi ga yin fursuna na shekaru da dama. Allah ya kaddari ya cika gurinsa na neman ma ƴan Afirka inci da ƴan ƙasar Afirka ya yi suna ya yi tarihi a duniya. Da Allah ya sa shugaba Mandela yana raye a yanzu da ya yi baƙin cikin ga abin da ƴan Afirka ta Kudu suke aikatawa na kai hare-hare da kwasar ganima ga shagunan ƙasashen waje har da ma ƴan Afirka. Saboda haka ba su yi kwaikwayon shugaba Mandela ba sun ci amanar shi. Saboda haka ina kira gare su su ƙara zurfin tunani. Ƴan ƙasar Afirka wannan hali bai cincinta gare su ba a ce ƴan ƙasar Afirka ta Kudu ke aiwatar da wannan ba. Ina fatan za su daina shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America. Ni ne Sani Balak da ke wuro Hausare a jihar Yobe. Muna nan har 2019 inda muna raye. Muna nan a PDP, muna nan kuma muna ci gaba da tsayawa jam'iyyar PDP aiki a jihar Yobe. Dan siyasa an ba adawa ba ta tasiri. Muna nan a matsayin mu ƴan PDP jihar Yobe. Shure-shure baya hana mutuwa. Mai magana Sani Balak da ke wuro Hausare a jihar Yobe, Nigeria.
Tawo madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai.
To mun ji cewa sojojin kawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a Yemen a jiya Laraba. Yan sa'o'i bayan sanarwa tsagaita ruwan bama-bamai da aka kwashe wata guda ana yi. Hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin 'yan tawayen Houthi a birnin Taizé da kuma gabar birnin Aden da ke kudancin kasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin Turai jiya Laraba da su kaddamar da wani shiri na jin ƙai don kawo ƙarshen haɗarurrukan da ke ƙara ta'azzara na tuntsurewar jiragen ruwa masu ɗauki da baƙin haure a tekun Bahar Rum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci wajen shakatawa na Ebagila da ke jihar Florida a jiya Laraba domin aikawa da Amurkawa saƙo kan canjin yanayi. Obama ya ce shekara ta 2014 ta zamanto shekara da ta fi kowace shekara ɗumi a tarihi, ta zamanto ta 14 cikin 15 da ke littafin tarihi. Hukumar zaɓe ta ƙasar Uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a, wato na'urar da ke amfani da halittar mutum ta tantance shi, wadda za a yi amfani da ita wajen sabunta rajistar masu kada ƙuri'a gabanin babban zaɓen da za a gudanar wannan shekarar, in ji mai magana da yawun hukumar zaɓen Joseph Taremwa. Ya musanta rahotannin da ke cewa hukumar zaɓen ba ta da kuɗin da take buƙata wajen shirya zaɓen a cikin watanni 10. Taremwa ya ce hukumar zaɓen tana buƙatar dala miliyan 90 don gudanar da zaɓen da gwamnati ta bayar da miliyan 67 amma ba ta bayar da ragowar ba.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci, sai kuma can da la'asar ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sir Filu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.